More music at houseofsongs.com.
Concept.
C-Man on the beat.
Baby, mo tanta da ke. Na zone be ga gariba, mo tan zaga da ke. Je America Asia, mu daga na da ke. A Nigeria, mu ita bauchi garin masa da ke. Baby, mo tanta da ke. Na zone be ga gariba, mu tan zaga da ke. Je America Asia mu daga na rike a Nigeria mu ita bauchi garin masa rike. I'll take you round the world, I'll make you a tourist. Anywhere you wanna go, let's have a tour list. From the islands, the deserts, the forests, medallion kari bauchi gida northeast, yeah. Inu na mi kigata daga ranar litinin zuwa talata. Gobe Laraba, GB Alamis, Juma'a kuwa gata har Asabar zuwa Lahadi. Eh a tabbas kina da aji, malama yau me zamu koya a darasi. Eh za ki tafi, amma sai gobe biyar da rabi. Mu dan taka da ke, kin san ni ba na sake. The homie know the dog, manyan harka da ke. Baby mu dan taka da ke. Na zaune be ga gariba, mu dan zaga da ke. Mu je America Asia, mu daga na da ke. A Nigeria, mu ita bauchi garin masa da ke. Baby, mu dan tada da ke. Na zaune be ga gariba, mu dan zaga da ke. Mu je America Asia, mu daga na da ke. A Nigeria, mu ita bauchi garin masa da ke.
Ina ga gara da ke. Na kan surana na ta fara da ke. Muna nan har ranan ta fada da ke. Inna da tayi in kwanta da ke. Kin san ma na suke. Na dauke ki da mutunci, me yasa zan ya da ke. Say baby, na san how ka ce. Idan ki ga bar ni zan langwace.
Houseofsongs.com.